wata kotu a Abuja ta ce a tura ka gidan gyara hali sakamakon wai rashin mutunta hukuncin kotu na baya na a maidawa wani mutum motar shi.
Kunga haka din gaskiya magana mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau kuma za mu dauka kara mun da mu filing a cikin kasa din wannan saboda lokacin da wannan abin ya faru November 2018 ne ana cewa man ko ba haka ba da suka yi filing wannan abin da suke kira na rashin wa kotu ladabi a February 2021 ba na cewa man to kuma rashin wa kotu ladabi ai mutum ne zai so in from D48 da D49 din kamata ya ce an yi sabin ma tun individually wanda aka ce yayi da su ba na ma cewa man amma lokacin da na kowa ya san da cewa tunda na zo mun da ta kokari mu ga cewa an bi tsari irin na kambin dokokin kasa ba wani chairman ko wani shugaba da law enforcement seminar wanda ya tuka zuwa kotu ma ya ba da shaida ko last week ina Lagos na je dai in ba da shaida a kotu to kuma da su muka tsaya muka duba wannan abin muka gani muka ce a to shikenan muka ba da approval cewa a saki wannan kotu a saki wannan mota an kuma saki wannan mota din tun 27 ga watan June 2022 kuma kuma da ake da su muna kokarin mota nasu up zuwa consolidated revenue muna kokarin mu samu amma abubuwan da ake cewa based on the records namu shine shi ma kudi ma an samu an da to menene ne gaya ciki kuma yanda muke ganin cewa cin hajin ne da rashawa ke crime da ta fada tun da dai shi wannan na fada din a dole ne za su ta fada da kamar abin da muke cewa corruption fighting ba
na'am lagari da cewa yawanci idan aka zartar da hukunci a kotu an ce a fara bin umarnin kotu kafin a dauka kara shin akwai yiwuwar zaka fara bin umarnin kotu kafin a dauka kara
kuma ya an ka bada umarnin kotu ai kuma sai ake an zartar da wannan to ya za a yi kenan tun da dauka kara sai an ka an bi abinda kotun bace yi kuma kamar yadda muka fahimci abin ai ana ba mutum ne a cikin judgment din ba inda suna na yake
na'am
wani wuri ma a takaddun a ce acting ɗin amma wani wuri a ce